Beyond the IMF, however, we have to look for fundamental solutions.
Tsokacin mataimakin shugaban kasan Ghana Dr. Mahmoudu Bawumia kenan a inda yake jaddada shawarar da gwamnatin sa na jam'iyyar MPP ta yanke na amfani da gwal wajen sayan man fetur din da take shigowa da shi kasar a maimakon kudaden waje. Dr. Mahmoudu Bawumia ya kara da cewa banda tallafin asusun IMF ya kamata mu nemi wasu hanyoyin da zamu ringa magance matsalolin mu. Idan tsarin ya fara aiki zai rage abin da muke kashewa, sa'annan zai rage cigaban faduwar darajar kuɗin mu wanda ake alakanta wa da tashin farashin mai da karfin lantarki da ruwa da sufuri da ma abinci.
In fuel, electricity, water, transport.
Shugaban babban bankin kasar Dr. Ennis Addison ya faɗa wa manema labaru bayan tsokacin mataimakin shugaban kasa cewa
we have 20% of Alaskan producers.
Manya-manyan kamfanonin hakar ma'adinai a kasar Ghana na fitar da gwal da ya kai dalan Amurka biliyon 3 a kowace shekara. A don haka za mu ringa saya kashi 20 cikin 100 gwal daga gare su daga Badi domin mu sanya da man fetur, inji shi. Na tuntubi Dr. Kwame Sakwadiye, mai sharhi bisa harkar makamashi a Ghana, kana lecturer a jami'ar kimiyya da fasaha ta KNUST da ke Kumasi. Da ne masa tambaya ko shin wannan matakin da gwamnati ta dauka zai iya shawo kan matsala da kasar ke fama da shi na tsadan mai, abinda ke ci gaba da janyo hawan farashin kayayyaki, inda ya ce kwarai kuwa amma ba zai dagoma ba. Dr. Kwame Sakwad yana ganin kamata ya yi da gwamnati ta mai da hankali wajen farfado da babban matatar mai ta kasa, wato Tema Oil Refinery, abinda ya ce hakan zai sanya Ghana dogaro da kai wajen amfani da man fetur saboda kasar na hakar danyen mai.
Finding it home base. TOR needs to be supported and improved.
Shi kuwa mai sharhi bisa harkar hakan ma'adinai ta kasa, wato Baba Muhammad, na gani wannan mataki da gwamnati ta dauka yayi daidai, sai dai ya baiwa gwamnati shawara.
Ne za su samu kashi 20 su sai ya iya taimaka. Amma me yasa ba ni nufirin ce a zo a yi jara kama oil refining? Yeso wannan oil refining ya yi mai munamu rabu da za mu samu, maimakon je da shi kasan waje a jara. Sai a kawo a sarrafa shi daga nan ganin ga. Duban wannan ma ya kara taimaka muna.
Ana sa ran cewa tsarin zai fara aiki ne a karshen watanni uku na farkon shekarar 2023. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.